أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Ewa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata. Darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da sashen sifofi da kuma alamomi na mutumin da yake da girman kai. Haka nan mun yi bayanin sashen kashe-kashe na girman kai, inda muka bayyana cewa girman kai ya kasu kashi uku. Mun yi bayani akan kashi na farko, wanda yake shine at-takabbur amam Allah. Insha Allah cikin wannan darasin zamu yi kokarin mu karasa cikin wannan mawdu'i din. Ya zamanto mu ambace sauran kashe-kashe suka saura. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai fa'idantar da mu cikin abinda za mu fada insha Allah. Kamar yadda muka yi bayani kan cewa Fir'auna yayi iddia'in uluhiyya, yana ganin cewa shi Ubangiji ne, kuma ya kira mutane zuwa ga bautansa, ya kira Banu Isra'ila zuwa ga bautansa. Sannan yayi ma iddia'in cewa in ma akwai wani Ubangiji wanda ake kira zuwa gare shi, kamar yadda annabi Musa da Harun ala nabiyina wa alihi wa alaihi wassalam suke kira zuwa gare shi, to shine mafi girma. Amma kisosin Alkur'ani mai girma sun bayyana mana ina ne makaman Fir'auna, me ya haru da shi, kuma wannan ya ishe mutun darasi. Akwai kuma wani irin shakil, wani irin hali na girman kai, shi ma wanda yana shiga cikin girman kai ga Allah subhanahu wata'ala, yi ma Allah subhanahu wata'ala girman kai. Hali da kuma irin shakil na Iblis dangane da annabi Adam ala nabina wa alihi wa alayhi salam. Yake cewa ash-shaklul akhar min at-takabbur amam Allah huwa ma najiduhu min takabbur iblis wa atba'ahu haythu istakbaru wa rafadu ita'ata Allah ta'ala min mawqi' al-afdaliyya li anfusihim wal-i'tirad 'ala al-hukm al-ilahi wa amrihi haythu qalu inna iblis allazi khuliqa min an-nar la yanbaghi lahu as-sujud li makhluqin min turab. Za mu ga kenan irin wannan shakil din, irin wannan halin shine halin Iblis da kuma mabiyansa, inda suka yi girman kai, suka yi tinkaho gaba ga bin Allah subhanahu wata'ala, wato suka ki bin Allah subhanahu wata'ala, suka yi watsi da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda me? Saboda suna ganin cewa su suna da afdaliya, wato suna da fifiko a cikin kawo kansu, saboda haka suka bijire mu wannan hukunci na Allah subhanahu wata'ala. Inda zamu ga kenan Iblis yake ganin cewa shi Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da wuta, kuma annabi Adam alayhi salam Allah ta'ala ya halicce shi da laka, saboda haka shi yana ganin babu wani abinda zai sa ya zamanto yayi sujuda ga annabi Adam alayhi salam. Kina yana shi'uri, yana ihsasi a cikin zuciyarsa akan cewa shi yafi annabi Adam, saboda ka tunda yayi shi ba abinda zai sa ya zamanto yayi sujuda, ya masa sujuda, duk da cewa umurni ne na Allah subhanahu wata'ala. Allah ta'ala shine yace Iblis yayi ma annabi Adam sujuda, kuma shine yace ma mala'iku su yi ma annabi Adam sujuda. Amma sai zamanto Iblis ya kangare, ya yi girman kai, ya kibi. saboda mi, saboda yana ganin cewa shi Allah ta'ala halicce shi daga wuta, shi ma annabi Adam Allah ta'ala halicce shi daga yumbun laka, saboda haka shi yana ganin yafi shi. Kenan akoda yaushe su masu girman kai suna harakawa ne ta hanyar wannan sifa din ta afdaliya, suna ganin cewa to tunda su ne suka fi kowa, to kuma dole ya zamanto duk wani abin da za a yi na girmamawa su ne ya kamata a yi ma. Sai zamanto kamar yadda muke ganin cikin wannan aya din, Iblis yana bayyana cewa lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, inda yake cewa shi bai kasance ba mai yin sujuda ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta da yumbun laka wanda ya canza. Saboda shi yana ganin cewa babu wani abin da zai sa ya zamanto yayi sujuda, saboda yana ganin shi yafi. Haka ne cikin wata aya yake cewa qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, yake cewa tunda ni ina gani yace cewa ni nafi annabi Adam, inji shi Iblis yake ga mu Allah subhanahu wataala ni nafi Iblis, nafi annabi Adam, saboda ka halicce ni ne daga wuta, ni abin nan shi kuma ka halicce shi ne daga laka, saboda ka tunda nafi shi a mahangan shi, saboda kenan ba za ni sujuda ba, shi ya kamata ni sujuda. Wannan shi ne mantikin Iblis, shi ne mantikin mabiya Iblis, wanda a koda shi suna ganin cewa su ne suka fi, su ne suka fi cancanta duk wani abin da za a yi na girmamawa, su ne ya kamata ya zamanto an yi ma. Duk wanda yake dauke da irin wannan sifa din, to yana dauke da mafi mumunan nau'i na girman kai, mafi mumunan kashe-kashe na girman kai, wanda yake shi ne girman kai gaban Allah subhanahu wataala. Wato Allah ta'ala ya umurce ka ka kibi girman kai kenan ma Allah subhanahu wataala. Wannan shine mafi mummunan nau'i na kashe-kashen girman kai, wanda duk wanda yake dauke da shi lalle yana dauke da mummunan sifa wanda za ta kai shi mahallaka, kamar yadda ta kai magabata wanda suka yi irin wannan, wanda suka bi irin wannan sifa din, ta kai su ga mahallaka. Qur'ani ya nuna mana mabannin makoman Fir'auna, hakanan kuma ya nuna mana makoman Iblis. To duk wani wanda ya kama irin wannan sifa din kuma nan ne makoman shi, duk wanda ya kama irin wannan halin nan ne makoman sa, watan kenan zai rayu a wulakanci cikin wannan duniya din, kuma ran kiyama zai je wuta wal a'udhu billah. Kenan lazim ne ya zamanto mutum ya yaki wannan sifa din, lazim ne ya kasance mutum ya bincika kansa ya gani yana dauke da irin wannan sifa din ko bai dauke da shi, domin ya zamanto ya yaki wannan sifa din. Musamman yanzu yana da wahala wani ya iddia ya cewa shi ubangijin za masa dariya ma, amma mafi yawa mutane suna girman kai ga dokan Allah subhanahu wataala, wani lokaci ma suna ganin sun fi Allah subhanahu wataala iya sa doka, suna takabburi sawa'an sun sani ko ba su sani ba, suna girman kai ga dokokin Allah subhanahu wataala. Wannan mafi munin nau'i ne daga cikin nau'o'i na girman kai wanda ya kamata ya zamanto mutum ya nisance shi tun lokaci bai kure masa ba. Kenan yana da kyau ya zamanto mutum ya iltifati ga wannan al'amari. Wannan kenan kashi na horko daga cikin kashe-kashe na girman kai. Kashi na biyu kamar yadda muka yi bayani shine at-takabbur fi muqabil al-anbiya, ya zamanto mutum ya yi girman kai a muqabilin annabawan Allah subhanahu wataala, yaki imani da annabawan Allah subhanahu wataala, yaki gaskata su, yaki biyayya gare su. Wannan shine girman kai ga annabawan Allah subhanahu wataala. Saboda me za mu ga cewan idan mutum bai da girman kai kuma mutum mutawadi ne, kata'an zai imani da abin da annabawa suka zo da shi kuma zai bi su. Amma idan ya kasance mai girman kai ne kuma ba da tawadi, sai ga cewa to me yasa shi Allah ta'ala bai aiko shi ba, ko kuma ya rika ganin cewa kai shi wanda Allah ta'ala ya aiko ma shi yana ganin yafi shi, me yasa zai bi shi? Girman kai kenan ga annabawan Allah subhanahu wataala da manzannin sa. Shi yasa zamu ga dangane da sashen al'ummuwan da suka gabata irin yanda suka yi tinkahu suka yi girman kai ga annabawansu wanda Allah subhanahu wataala ya aiko musu. Al misali akwai aya wanda suke bayani dangane da qadiyan annabi Musa da Harun ala nabiyina wa alihi wa alayhim assalam, kamar yadda muka gani cikin tarihi Fir'auna da ma fadawansa da wanda ya tsoratar ya zamanto sun bi shi sun yi girman kai ga annabi Harun da annabi Musa alayhim assalam, inda suke cewa anu'minu li basharain mithlina, shin yanzu za mu yi imani da mutane guda biyu irinmu. Kakinan shi ko da yaushe mutum da yake da girman kai yana kokarin kiyasta kan shi ne da wani, ko da yana ganin cewa mustawan ku guda da shi to lazim ne ya zamanto kai ka bi shi ma ba shi ya bi ka ba, balantana ma in ya kasance yana ihsasin shi mustawan shi yayi naka mustawa, sai ga cewa kawai ba abin da zai sa ya zamanto ya bi ka, shine kawai tantanta abin shi, wannan girman kai ne. Kuma haka al'ummuwan suka gare ta annabawa da daman gaske haka suka kasance suna yi, suna ganin mutane ne kamar su, me yasa za a ce Allah ta'ala ya musu wahayi yaki musu su wayannan wahayi, ya za a ce muna zaune tare da kai mun tashi tare da kai sai zamanto Allah ta'ala ya maka wahayi ni bai min wahayi, me bambancin da akwai tsakanina da kai, haka suke gani su masu girman kai. Alhali sun manta da cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya san wane ne fi dacewa da sakonsa, shine ya sanin wane ne ya dace da annabci da kuma manzanci. Ai Allah ta'ala ya ganku da bai aiko ku ba, kenan ba ku da wannan kabiliya din, ba ku da wannan istidadi din a cikin ilimin Allah subhanahu wataala, balantana ya zamanto ya aiko ku, naku abin yi shine kawai kasance kun biyo wa'adin da Allah subhanahu wataala ya aiko sai ku samu tsira duniyan ku da lahiran ku. To ko yanzu ma wanda suke girman kai ga sakon annabawa haka suke ihsasi, suna ganin su sun ishi kansu, in ma rayuwa ne suna yi su tsara ma kansu, in ma dokoki ne suna yi su tsara ma kansu, in ma al'amarin rayuwa ne suna yi su gyara ma kansu, saboda haka su ba su ganin me yasa zai sa su bi annabawa. Alhali sun manta rayuwa ba ta takaitu bane kawai ga hankali, akwai abubuwan da hankali bai idrakin su dole sai da wahayi, kamar da aka yi bahasin shi a muhallinsa. Hakanan kuma suke cewa wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idhal khasirun, amma suke cewa suke gaya ma sauran mutane wanda suka yi imani da annaba suna ce musu idan kuka kuskura kuka bi waɗannan mutane ire-irenku, mutane ire-irenku, to lalle za ku kasance cikin mutane asararru. Haka suke sanya waswasi a cikin zukatan waɗanda suka yi imani, domin ya zamanto sun kawar da su daga biyayya ga annabi, biyayya ga Allah subhanahu wataala. Wannan shine ainihin girman kai ga annabawan Allah subhanahu wataala, wanda yake shi ma martaban shi yana biye ga ainihin watan girman kai ga Allah subhanahu wataala wurin muni. Wataratan ukhra yatazarra'una bi zara'in tufuliyya wa yaquluna min mawqi'il inad wal lijaja, wannan lokaci kuma zaga cewa masu girman kai ga annabawan Allah subhanahu wataala suna taharruki suna wasu irin maganganu kamar na yara, wannan kuma suna yin shi ne saboda tsaban inadi da kuma ja'in ja da gardama da suke ma annabawan Allah subhanahu wataala wanda aka aiko zuwa gare su. Sai ga suna cewa wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikata aw nara rabbana, waɗanda ba su kwadayin haduwa da Allah subhanahu wataala kafurai kenan, suna cewa me yasa Allah subhanahu wataala ba zai saukar mana da mala'iku ba mu gansu, ko kuma shi Allah subhanahu wataala shi kankan shi ya bayyana ya zamanto mun gan shi, irin wannan tambayar suke. wannan duk neman hanya ne na kangare ma Allah subhanahu wataala da kuma yi masa girman kai. Amma Allah subhanahu wataala yake ba su ansa cewa laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Hakika waɗannan mutanen sun yi girman kai a cikin zukatansu, kuma sun yi kangara, sun yi taurin kai wanda yake mai girma. Kinan sifa ne daga cikin miyagun sifofi girman kai ga annabawan Allah subhanahu wataala. Maimakon mutum ya kasance ya zo da wasu dalilai wanda ba su da kan gado, wanda ba su tabbata ba a hankalce ba tana a dalili na shari'a, abinda ya kamace su ne kasance sun zo sun yi imani sun yi biyayya ga annabawan Allah subhanahu wataala, sai zamanto sun samu tsira duniyarsu da lahirinsu. Wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji. Allah subhanahu wataala ya kare mu daga girman kai, ya kuma taimake mu wurin yakan zukatanmu daga fitar da irin waɗannan mummunan sifofi a cikin su, kasance bayan sa managarta masu kyawun ɗabi'u wanda za su yi iltizami da koyarwansa da tafarkin sa. Da fatan mu amfana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.